da ya bani duniya makaranta abinda nake so kace silar numfashi na
tunani ne ya bani duniya makaranta abinda nake so kai ne silar numfashi
ya hanta da jini babu inda za a raba sa gumi da ruwa ba ta inda za a hada sa samu da rashi rabbi ne yake bada sa munne mahalali mu bar biye so 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 dalilin ki na zama mai cikakken matsayi mutakarwa zan kira ki autar mata oh oh hey
hey abinda ka shuka shi kake girbewa burin shi lahu muke neman dacewa dace da masoyi ne babu mai kushewa shine aiti din dafawa ka kama hannuna mu je mu birnin dadi mu more soyayya duniya makaranta oh oh eh
Tunani ne ya bani duniya makaranta
abinda nake so kai ne silar numfashi na
kin samu guri ga matsayin ki na ta sama guna ga ni kusa bani masauki a zuciyar kin zauna sanda nake miki zauna fada miki bayi masallacewa in na tuna ki a kowane lokaci sai in ji na zuwa matsau zan fada miki kyautatawa a bani guri ne a sauki ne mun gata
zamma gudan babu kai zan kun makabarta
eh tunani ne ya bani duniya makaranta abinda nake so kace silar numfashi na
tunani ne ya bani duniya makaranta abinda nake so kai ne silar numfashi na